أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وقولي. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد إخوة الإيمان أحباب رسول الله رأس العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبديا الله سبحانه وتعالى بهو مكوم وأن دعيك وصا وما دعنا ندام صا تغير بكتفي لصار ملك صا يقدر هدي ورمدك ونم مركز الدعوة لجماعة الكتاب والسنة على أفهم السلف الصالح دونين كبات الدعاء محاضرين a dukkan sati a ranar juma'a kenan tsakanin magharibi da isha. Muna fata da roƙo ga Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya abin da muka ji daidai, Allah ya ba mu ikon aiki da shi, kuskuren kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta ma dukkan dokokin al'umma musulmi ba biya da sallallahu alaihi wasallam. Ba shakka wannan hili ne ko kuma bagiri ne wanda ɗan uwa daban-daban sukan zauwa su bayar da ƙoƙarinsu da gudunmuwarsu a cikin addinin musulmi duk a ƙarƙashin zaƙin fazaƙe farin da ɗikira a kowar mummuni a yi ina ƙarfuwa da gargaɗi wannan tsamba shakka na amfanin masu imani. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ingantacce wanda Imam Muslim ya rawaito, hadisin Tamim bin Aws al-Daddari, yana cewa addinin nasiha addinin musulunci dai gargaɗi ne. To a ƙarƙashin wannan manufa ce wanda manzon Allah ya ba mu horo da tarbiyya cewa ballighu anni walau aya, mu yi sadda saƙo da gare shi ko da aya ɗaya. Muke amfani da wannan dama a dukkan sati na markazin da'awa domin gayyato da ɗaya daga cikin malamai ya gabata mana da muhadara a bisa kan ɗaya daga cikin mawdu'a. Abin da muke fata karantarwar da ake mana, gargaɗin da ake mana, nasihar da ake mana, gyarakan da ake mana ta samu karɓuwa, mu yi ƙoƙarin yin aiki da ita. Idan mun yi aiki da ita, mu ma mu zamanto masu ƙoƙari yaɗawa zuwa gaba. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu. Yau insha Allah wanda zai gabatar da muhadara dan uwa Faisal Abdulrazzaq shi zai gabatar mana muhadara da minti 45 zuwa minti 50, sannan bayan su kuma malamai daban-daban su dan gabatar da tariqa. Allah tabaraka wa ta'ala ya ji jagoranci ya ba shi dama fadan daidai kuskure, kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya karima ba ya yi fadan mashkura ma yi ruwa.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكان يقول أبو ياسين تبتغى الله سبحانه وتعالى وأنت تبيجيك وانشيني تقدرت وصا الله سبحانه وتعالى يهدى مني أولنا مسلاتي مركز الدعوة لجماعة الكتاب والسنة ƙarƙashin jagorancin malamanmu wanda a kowane sati ake gudanar da muhadarori har gashi wannan satin kuma cikin malaman mu sun yi umarnin cewa mu zo ma mu gai wani abu wanda alal haqiqa mu muna daga cikin dalibai kasa kasa wanda su ne ya kamata a ce suna gabatar da dukkan muhadarorin inda a ce a kullun malam zai zamanto yana gabatar da wannan muhadarorin kullun zai zamanto yana da sabon mawdu'i to alal haqiqa dai kusan umarni ne yazo daga wajen malamai kuma uwaye babu yanda za a yi dole a cika shi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yi mana tawfiqi abinda zan mu haɗi na daidai a ciki ba daga ikon mu bane ba daga ikon Allah subhanahu wataala ne na kuskure kuma karancin ilimi ne muna roƙon Allah subhanahu wataala ya shafe shi daga cikin zukatan mu gabaki daya kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana naso in yi magana akan mawdu'i daban-daban duk mawdu'in da nazo in duba in dauko sai in gani deja an riga an gabatar da mawdu'in a wannan majalisi sai ya kai ma na rasa wani mawdu'i zan dauka in yi magana akan shi duk inda na bugo sai in gani an dauka an yi magana to da na duba sai na ce to bari mu ja baya duk da an yi mawdu'at da yawa a cikin mawdu'ai ya kamata in zo in tunatar da kaina da kuma ƴan uwan mu gabaki daya a wannan majalisi kan wani abu wanda shine babban abu wanda shine jigon tushen ibadar da kake yi a rayuwarka matukar lokacin da ka zamanto ayyukanka sun fara ma lissahi a cikin ma'auninka wato mutun ya kai lokacin da ya balaga to akwai wani abu guda wanda ya dace a ce kai ka kula da shi a wannan ibadata ka saboda ni saboda ka tsira ka samu na falahi a ranar tashin alkiyama wannan abu wani abu ne shine al-ikhlas yin abun dan Allah zan yi magana akan ikhlasi akan yin abu kai abu kai ibada ba kai ta ba dan kowa sai dan Allah subhanahu wataala wanda mawdu'in na raba shi daga cikin ta'arifin ikhlas menene shi ikhlasi kuma menene a wasu majalat a wasu gurare ne ya kamata mutum a ce yana yin ikhlasi a cikin ayyukan shi da kuma irin samara da mutum zai samu idan yana yin ikhlasi a cikin ibadar shi da a cikin ayyuka da yake gabatarwa sannan kuma daga wasu abubuwa ne suke zawa su lalata maka ikhlasi sannan a cikin gabatarwa da zan yi da ikon Allah akwai wani abu guda wanda suke tarayya suke tayyiya tare da ikhlasi wanda malamai suna sa su wasu abu guda biyu ne suna cewa su ne shurut qabulul amal wanda ayyukan mutum batta yiwa ne su zamanto sun karbu sai ya cika wannan sharuɗa guda biyu idan ya zamanto zan yi magana akan ikhlasi dole mu tako wancan bangaren guda wanda idan kana da ikhlasi baka da wancan to aikin ka tana yiwa ya samu kin karbuwa wajen Allah subhanahu wataala wani abu ne shine almutaba'a malamai suna cewa yana daga cikin shurutu qabul al-amal insani ya zamanto ala ikhlas wal mutaba'a kai abin da ikhlasi kai shi dan Allah subhanahu wataala sannan kuma kai shi akan karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan muka zo muka gani ikhlasi a yaran larabci masdar min akhlasa yukhlisu ikhlasan wato kamar kai infiradin wani abu akhlasta shay kai infiradin shi ka kebantar da shi ko kuma ka kadaita shi a bisa cewa wannan abun kai shi ne amma saboda Allah subhanahu wataala amma kai shi saboda wani wanda bai shiga cikin aiki kai shi dan Allah subhanahu wataala kenan wannan a yaran larabci idan muka zo kuma a istilahin malamai shine yin wasu abubuwa na harakati in ka na ibada wanda kayi su ta'abbudan lillahi ta'ala lillahi azza wa jalla dan kana neman sakayya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kayi abu na ibada sawa'un sallah ce kayi azumi ne kayi zakka ce kayi kayi shi saboda Allah subhanahu wa ta'ala kayi shi khalisan lillah kayi shi dan neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala to wannan abin shine idan ya zamanto kai shi dan Allah zai zamanto Allah subhanahu wataala ya baka lada Allah subhanahu wataala ya kaga alkhairin ka gani sakayya ka wajen Allah subhanahu wataala malamai da yawa suna kawo ikhlasi idan suka kawo ikhlasi sai sun kawo mutaba'a kamar yanda muka fada yana daga cikin kawo ikhlasi da malamai suke yi a wurin da aikin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya Fudail ibn Iyad yake cewa aiki idan ya zamanto khalisan lam yakun idza kana al'amal khalisan lillah wa lam yakun ala sunnah ba zai zamanto ba karbabe aikin da zaka yi ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan baka yi shi ba akan karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan aikin ba za a karba maka ba shi aiki ne kai na ibada kayi shi ibada ce kai dan Allah subhanahu wataala amma kayi ta ba kai karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to wannan aikin ba za a karba ma ba shi ko kuma kai aiki kayi shi akan karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallama amma sai kai shi babu ikhlasi babu yi dan Allah subhanahu wataala to wannan aikin shi ma karan kanshi ba za a karba ma ba shi idan ana magana ikhlasi ana magana tauhidi ne ana magana aqida ne shi yasa duk lokacin da zaka gani malami ya fito yana magana akan aqida ya fito yana magana akan dole sai an kadaita Allah subhanahu wataala wajen bauta zaka gani mutane da yawa suna kin shi mutane da yawa suna kin shi an ci shi kullun yazo magana shi bakin shi yayi magana kan aqida kan aqida kan aqida to idan ba a yi ba magana kan aqida batta yi wa ne aikin kai zamanto nagartacce aikin da Allah subhanahu wataala zai karba a wajen Abu Bakar ranar tashin alkiyama amma idan ya zamanto malami ne wanda bai magana kan aqida bai magana akan abin da ya shafi tauhidi akan kadaita Allah subhanahu wataala sai ka gani mutane da yawa suna zagwa wurin shi wannan a wannan malamin namu ne wannan malamin namu ne saboda ni saboda bai tabo bangaren tauhidi shi kuma matakar bakka da ikhlasi bakka da tauhidi bakka da aqida a cikin rayuwarka batta yiwa ne ka samu falahi a ranar tashin alkiyama saboda ka karya tushe duk abin da zaka yi sai sa Allah subhanahu wataala a ranar tashin kiyama zai ga halin wasu wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura za su yi aiki a ran a cikin duniya za su yi aiki suna ganin sun yi aikin saboda Allah subhanahu wataala amma ba su samu ba ikhlasi ba su yi shi ba saboda Allah subhanahu wataala a ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wataala ya kore wannan aikin gabaki daya mai da shi kura abin shekewa kenan abin mai muhimmanci wannan shine ikhlasi wanda zan yi magana akan shi yau da izinin Allah subhanahu wataala sannan mutaba'a mutaba'a shine akwai misalin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada yake cewa kwatankwaci na a cikin al'umman nan kaman mutum ne wanda yazo misali mutum ya shigo cikin masallacin nan yace mana wani yana gayyatar jama'a walima sai ga baki ɗaya masallacin kowa ya fita da gudu can wani ya tare ka ina za ka wani ne yake walima shi ma ya bi ka da gudu kai kwa kusan bai na ne za ake walima ka bar wanda ya ka muku labarin na walima a yar cikin masallaci to ina za ka tafi dole ka baci to annabi sallallahu alaihi wasallama a al'umma da aka aiko shi dan kai koyi da shine zai kai ka wajen da ake waliman nan ita ce aljanna kenan in baka bi shi ba yanzu idan wani yazo ya tsaya yace wani ina ne ake yin wannan waliman yace zo mu je ni zan kai ka in ka je ka samu wajen ko baka samu ba ka samu shi ya kawo maka labarin to annabi sallallahu alaihi wasallama haka yake akan al'amuran na shari'a sai abin da ya karantar shine ya san hanya aljanna saboda kamar yadda ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama shi zai je ya kwankwara aljanna abu a tambaye shi wane ne yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma abu ne mishi babu wani malami ko kuma wani can daban wanda zai zo ya bude ya je ya ce zai kai ka aljanna ko zai kwankwara maka kenan dole al'amuran mu ya zamanto mun samu wannan abubuwan guda biyu wanda sune al-ikhlas da al-mutaba'a Imam Ibn al-Qayyim yake cewa a cikin suratul Fatiha fadar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba zaka fahimci hakikanin ta ba sai ka dora ta kan wasu asali guda biyu na farko iyyaka na'budu ma'ana ya ne ne zakai shine yake kankaran mutaba'a ta annabi sallallahu alaihi wasallama kan bin hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zakka bauta ma Allah subhanahu wata'ala sai ka bi ta kankaran karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallama wa iyyaka nasta'in shi kuma shine ubudiyya haka imam ibn al-qayyim ya faɗi shi yasa malamai da yawa suke raba al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wasu malamai suna raba al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama kaso biyu wasu suna raba ta kaso uku wasu sun ce akwai ummatud da'wa al'umma ta kira gabaki daya wanda gabaki daya wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yazo yana kiran su su je ga tauhidin Allah subhanahu wata'ala da kuma akwai ummatul ijaba wanda sun karba sun karba kiran da wanda ya karba da gaskiya da wanda bai karba ba da gaskiya sannan kuma akwai al'ummatul itiba' wanda suke bibiyar annabi sallallahu alaihi wasallam inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora kafa nan suke dorawa inda ya bi nan suke bi wasu malamai suna kasaji gida biyu su ce al'ummatul da'wa wa ummatul ijaba kenan idan ya zamanto kai aikin ka ka kasance aiki ne kake yi akan karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallama aikin ka ya karbu sai ya zamanto yana da wannan sharadi guda biyu sharadi na farko shine ya zamanto kana da ikhlasi sharadi na biyu kuma shine ya zamanto kana da almutaba'a shine kayi shi dan annabi Muhammad dan kayi shi akan karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallama abinda zan mutsa shi kan shi shine kan tamara ko kuma mu ce majalat na shi ikhlasi a ina ne mutum cikin wasu abubuwa ne mutum ya kamata ya yi ikhlas da farko abinda zan mu duba na farko mu dauka kan abinda ya shafi ɗalibin ilimi mai neman ilimi ga baki daya neman ilimi akwai hadisai da yawa wanda suka zo akan falalan neman ilimi akwai kuma hadisai da yawa wanda suka zo akan tsoratarwa akan wanda yake neman ilimi idan ya zamanto yana da wasu halaye ne hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya nemi ilimi ya nemi wannan ilimin wanda ilimi ne wanda ake neman yarda Allah subhanahu wata'ala sannan ya neme shi dan ya samu wani abu na duniya to annabi sallallahu alaihi wasallama yake bayaji ba kamshin aljanna ma ba ma ya shige ta ba bayaji ba kamshin ta shi kuma kamshin aljanna ana yin shi daga kilometa ko kuma tahiya ta shekara 500 ake jin kamshin aljanna to shi wanda ya nemi ilimi ilimin da ka nema dan ka samu wata duniya ce dan ka samu wani abu na duniya ne to kuma ilimin da ya zamanto ana neman shi dan Allah subhanahu wataala to ko kamshin aljanna ba zaka yi ba barantana ka shige ta wannan in muka duba anan meye ya rasa ya rasa ikhlas ya rasa yi dan Allah ilimi da ake neman shi ka nemi ilimi saboda Allah subhanahu wataala ka nemi ilimi saboda ka hudda ma kanka jahilci sannan kuma ya zamanto ka hudda ma al'umma su karan kansu su ma jahilci shi yasa Imam Ibn Juzay yake cewa yana daga cikin niyya khabisa mutun ya zamanto ya nemi ilimi wanda zai zamanto ilimin da ya nema yana so ne dan ya ringa abota da malamai ko kuma dan ya zamanto cikin mutane wanda suke sufaha wawaye ya zo ya ringa nuna musu a shi mai ilimi ne ko kuma ya zamanto dan ya kautar da huskokin mutane su dawo shi kadai ake kallo shi kadai ne mai ilimi sai abin da yake za a yi to wannan duk wanda ya nemi ilimi akan wannan hanya dan ya bi wannan hanya ko kuma yayi shi dan ya so a ya ringa biyan malamai suna zama da malamai a kusa ko kuma yayi shi saboda ya zamanto cikin mutane cikin wasu mutane wawaye shi yake so a ji maganar shi yana daga cikin niyya khabisa inda Imam Ibn Jubay yana daga cikin niyya khabisa wadda mutum yayi hadisi ya tabbata daga Imran bin Hussein wanda ya a bangaren wanda suke karatun alqur'ani da yawa zaka gani wani yana karatun alqur'ani saboda mene saboda a ce shi ya iya karatu kamar yanda ya tabbata hadisi yana daga cikin wanda za a fara ma farkon wanda za a fara ma azaba sune wanda suka shi malamai wanda suka yi karatu dan a ce da kuma qari'i wanda yayi karatu dan a ce shi qari'i ne ko kuma wani wanda yake jihadi ko kuma wani abu a duniya kai dan a ce kai to zai zamanto Allah subhanahu wataala a ranar tashin alkiyama zai ce maka kai ne dan a ce to kuma an ci shikenan sakamakon da ka samu a nan duniya shine na jin dadi na ka samu yabon mutane to an fadi amma a ranar tashin alkiyama bakka da wani lada a wajen Allah subhanahu wataala kenan wannan duk yana daga cikin bangare na majalati inda ya kamata mutum ya zamanto ya gyara niyyar shi yayi ikhlasi a cikin ayyuka sannan hatta da aikin da zaka yi niyya ta yin aiki ta ibada da zaka yi shi ma dole ana buƙatar kai ikhlasi akan yin wannan aiki hadisi ya tabbata hadisin amirul mu'minin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal a'malu binniyat kusan da cewa lalle kowanne aiki yana tare da niyya sai kai niyya wa inna ma li kulli mar'in ma nawa kuma yana daga kowanne mutum abin da ya niyya din niyyar da kai kan aiki wato aikin da zaka yi ne ibada kai niyya saboda Allah subhanahu wataala to kai shi da ikhlasi wannan aikin shine zai zamanto karbabbe a wajen Allah subhanahu wataala idan ya zamanto kuma niyyar da kai kai ta ne sabanin haka kai ta ne saboda wani ya gani kamar yadda zamu zo mu gani irin abubuwan da suke bata ma mutum ikhlasi to wannan sakamakon in ka samu a nan duniya ka samu in baka samu ba kuma a ranar lahira baka samu ba komai a wajen Allah subhanahu wataala ha annabi sallallahu alaihi wasallam kalkashin hadisin ya bada misali yace fa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi kina wannan duk yana daga cikin duk abin da kai niyya dai shi in kai niyya annabi ne yace mutum yayi hijira saboda Allah subhanahu wataala da ma'aikin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to zai samu sakayya wajen Allah subhanahu wataala amma idan ya zamanto kai ne saboda wani abu na kasuwancin ka saboda wani abu ne na kaje ka armi wata mata ne to sakamakon ka zaka same shi in ka samu mata ka arma to ka samu sakamakon da ka samu in kuma kaje baka samu ba to daman niyya ba wajen Allah subhanahu wataala baka yi ta kuma ba da kan karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallama kenan wannan suna daga cikin majalat wanda mutun ya dace yayi ikhlasi a wurin aikin shi ka zamanto duk aikin da zaka yi kai shi dan Allah subhanahu wataala azumi ne zaka yi kai shi dan Allah subhanahu wataala kakkai azumi ka zamanto kai azumi kana azumi ka zo ka nuna wa mutane kai azumi kake ko kuma an zo wani abu kuna zamne da wanda bisa azumi sai ka nemi zaka sha wani abu aka ce a kai azumi kake ko kuma ka nuna wani abu wanda za a gane cewa eh wannan azumi yake ka ji dadi to wannan duk yana daga cikin abubuwan da zasu lalata ma aiki su lalata ma ikhlasi ka je ka sha wahala a nan duniya kuma ka je ranar lahira bakka da sakamakon da Allah subhanahu wataala zai baka haka sadaka sadaka ce zakai ka ba mutum sadaka a boye ko kuma ka bashi a bayyane ka zo kana haji ko kuma ka bashi sadaka sai da ka gani a gaban mutane ko kuma a masallaci an ce a bada sadaka wane yana kallo na bari in hudo kaza in bada to duk wannan yana daga cikin kai abun babu ikhlasi baka samu ba sakamako wajen Allah subhanahu wataala matukar kana so ka samu sakamakon aikin ka da zaka yi ka gyara niyyar ka kuma ka gyara ikhlasin ka kai abu ne dan Allah ya baka sakamako a wajen shi a ranar gobe tashin alkiyama kenan duka wannan suna daga cikin majalat wanda mutum ya dace ya ikhlasi haka idan zaka je haji wani zaka gani shi so yake a mu haji ai duk shekara ba ta bar mu so yake a gane shi a kowace shekara ya yi haji to kai kana neman ka je kai aiki saboda Allah subhanahu wataala kuma ka zo kana bada aikin ka da fadi ka je Allah subhanahu wataala ba zai baka ba lada haka dukkan wasu abubuwa wanda Allah subhanahu wataala ne ake ba idan ya zamanto kayi shi dan wani ya gani kayi shi babu ikhlasi to wannan abubuwan zai zamanto kayi su dan wannan ya gani in ya gani fa biha wa ni'ma in kuma baka gani in bai gani ba kai ka bata aikin ka kuma baka je sakayya baka samu ba a wajen Allah subhanahu wataala daga cikin abu na gaba wanda zamu mu dauka shine abubuwan da suke lalata ikhlasi abubuwan da suke lalata ikhlasi daga ciki akwai jiji da kanka kai abu ka ringa jiji da kai cewa a wannan abun kai ne kana so wasu yabe ka ka ringa jin sai ku za ku iya yin wannan abun a mu ne duk garin nan mu muke yin wannan abun duk garin nan kana jin izza kana jin wani abu wannan kuma abu ne wanda yake kwata kwata yake lalata ma aikin ka Imam Ibn Qudama al-Maqdisi yake cewa a gusar da dutsi, babban dutsi misali a gusa shi daga wannan wajen a maida shi wani waje can, shi yayi sauki da a gusa ba wanda yake da jiji da kai na al-ujub, da aikin da yake yi yana nuna jiji da kai akan shi, shi yayi wancan a gusa wancan dutsi, shi yayi sauki da aje a gudda ba wannan jiji da kan da yake da jiji da kai. Abu ne wanda yake bata maka aiki kwata-kwata, ya zamanto ka waye gari duka ayyukanka sun lalace, ka je lahira babu toriye, babu haba mansura. Allah subhanahu wa ta'ala ya bata ayyukanka gabaki daya, ya watsa su saboda baka yi shi ba dan shi, ka yi shi ne dan jiji da kanka, ka yi shi ne dan wani abu makamancin haka. Haka Imam An-Nawawi yake cewa ka sani cewa lalle ikhlasi tana yiwa wasu abubuwa da yawa yana zo mishi, a fati da yawa suna zo ma ikhlasi. In kace zaka yi abu dan Allah subhanahu wa ta'ala, zaka yi zuciya ka tana ta kawo ma wasi-wasi, ka rike a'a kaza ne kwai ba dan Allah ba, kai dan Allah, to ka rike ikhlasi. Wannan dole ne abu ne wanda yake aziz, malamai suka ce dole ne yana buƙatar sai ka kama jiki kafin kai tabbatar wannan abin kai shi ne dan Allah subhanahu wa ta'ala. Idan kana aikinka ka zamanto kana jiji da kai, Allah wannan yake kaiwa ga aikin kai lalace gabaki daya, ya zamanto kai ka zamanto kai bi babu. Hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa abubuwa guda uku suke halakar da mutane. Daga ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ijabu mari bi nafsihi, mutun ya ringa jin kanshi, ya ringa jiji da kai akan aikin shi ko kuma akan wani shi sai shi, su ne malaman garin nan, duk wani abu a garin nan sai su suke wani, in ba su ba babu wanda zai wani, ko kuma yayi wani abu ya zo ya ringa a'a mu ne muke tarihin kaza, mu ne muke kaza, to wannan da ya ka bata aikin ka zamanto aiki ne kai wanda kayi shi, in ma kayi ikhlasi can tun farko, to yanzu ka zo ka warware duka aikin da kai kenan. Wannan duk yana daga cikin abubuwan da suke su bata ma aiki kwata-kwata, su sa jikinka, su sa kanka ka ringa jiji da kanka kana aikin da kake yi dan Allah subhanahu wataala, ya zamanto ka bata shi gabaki daya. Sannan abu na biyu a cikin abubuwa da suke bata aiki shine riya. Riya kayi abu dan a gani, kayi abu dan wani ya gani, sadaka ce zakai kayi ta kamar yadda muka ce dan wani ya gani, ko kuma sallah ce zakai kayi ta ita ma dan wani ya gani. Shi yasa yana daga cikin halin munafikai, zaku gani hatta da wajen sallah in suka tashi suna tashi aka salance su je su yi sallah. Wannan dai yana daga cikin halin munafikai, idan suka gani ya zamanto akwai mutane wanda suke ganin su, to za su je su yi sallah. Irin shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa masu barin sallar isha da sallar fajr suna daga cikin siffofin munafikai. Dan me yasa? Malamai suka ce sallar isha tana daga cikin sallar da kamar cikin duhu ake, zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba haske bake da kwai a masallaci barantana a gane wane ya zo sallah ko wane bai zo ba, sannan mutane sun sauko sun shagala, kenan munafukai wanda suke barin sallar isha kenan koda baka zo ba sallah ba za a gane ba, bainama da rana in ka zo sallah an san cewa wane ya zo sallah, haka da asar wane ya zo, magariba wane ya zo, amma isha'i dare ya shigo babu wanda zai gane cewa wane ya zo sallah ko kuma wane bai zo ba. Haka sallah asuba babu wanda zai gane wane ya zo ko kuma wane bai zo ba saboda duhun dare. To wannan su da manzon wasu suna zawwa ne, suna yi ne dan su nuna cewa suna yin sallah a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa duk wanda niyyar shi ta zamanto saliha, to aikin shi zai zamanto salih, amma idan ya zamanto niyyarka ta zamanto fasida ce, to aikin ka kadalika zai zamanto fasid ne, ya zamanto batil, kamar yanda Allah subhanahu wataala yake cewa inna sa'yakum lashatta. Kenan dole sai ka daidaita aikinka, idan ya zamanto aikin da zaka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ka yi shi khalisan, duk yanda ranka za ta zo maka ka ringa sosa ma rai ga wani yana gani na bari in ƙara kaza, a'a zamna a inda kake yi, a yanda kake yi. Sannan yana daga cikin abubuwan da mutum zai kare kanshi daga irin ikhlasi da irin riya. Misali malamai suke cewa misali kai ne ka zamanto kana yin kullum qiyamul layl ko kana yin shafa'i da wuturi, sai zamanto yau ka tayi wani waje baka yi ba shafa'i da wuturi, kana tsoron ka tashi zuciyarka ta ringa sosuwa cewa a'a wannan zan yi ne riya ce zan yi ko kuma ne in dai matukar ka saba yi a koye kana yi malamai suka ce ka tashi kai wannan sosan zuciyar da take malaya durok bayyana cutar da kai matukar ka saba yi kana yi kuma matukar ka iya mujahadar nafsi inka ya zamanto cewa kana yi ne saboda Allah subhanahu wataala baka saba wani abu na riya na cewa kai shi ne saboda gware ya gani cewa eh dalle ni kullun da darasi nayi wuturi ko kuma kullun da darasi na tashi nayi kiyamul layli kenan wannan yana daga cikin abubuwan da malamai suka ce kana iya ka tashi kai sallaka a lokacin Imam Ibn Qudama yake cewa al'amal bi ghairi niyya ana ci aiki da zaka yi ba tare da niyya ba wahala ce kake ka tashi kai aiki baka yi ba niyya to wahala ce kake yi haka nan kuma ita niyya bi ghairi al-ikhlas yace riya ce ka tashi zaka yi sallah baka yi ta ba da ikhlasi ka yi ta ne dan wani ya gani ko kuma wani abu makamanta riya ce kai da ja wannan aikin ba a karba shi sannan kuma yace wal ikhlas shi kuma ikhlasi ka in baka samu ba tahaqqi ka tabbatar kai ikhlasi shi kuma aikin banza ne haba'an ne kenan dole mutum a aikin da zai yi sai ya zamanto in niyyar da zaka yi kai ta niyya ne abu ne kake so kai dan Allah subhanahu wataala sannan kuma ka sa mata ikhlasi a cikin aikin sannan kuma ka tabbatar da wannan ikhlasin da kake yi dan Allah subhanahu wataala ne kake sakayya kake nema a wajen Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala shine ya umurce ka akan wannan kada ka zamanto irin wanda Allah subhanahu wataala yake cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura malamai suka ce yana daga cikin sabubba na riya wanda suke kawo ma mutum ya samu kanshi yana yin riya daga ciki akwai san mutum ya yabe shi kamar ka kai kawo kana so kawo kullun ayabe ka ce kai ne kana yin abu dan Allah ko kuma kana yin abu da mun kawo dan ayabe ka ne kai in aka yabe ka wannan kawo ta biya ma bukata ka to da kai shi zuciya ka irin wannan tana yin irin wannan to ka tabbata kana daga cikin abubuwa na alamun riya zuciyar mutum la yakhlu kowa yana son madah amma akwai wanda madah din da zaka gani ta kai shi wanda shi so yake yayi abin da man dan ayabe shi yayi abin dan ayabe shi da yawa zaka kai abu kana takatsantsan kana yi kai shi ne dan Allah subhanahu wataala da ikhlasi amma dai in wasu suka zo suna yabo bakka so bakka jin dadi amma sai zuciyarka tana nema ta ringa sosuwa akan cewa wannan aikin da kai kaza to in dai ka samu jiji da kai ka samu ujub zaka kai ka kada ta aikin ka daga cikin sababi kenan akwai sababin da mutum yana son kawo shi a yabe shi dama aikin da yake saboda mutane ne su yabe shi idan sun yabe shi shi bukata ta biya har in ma ba su yabe shi ba zai ringa zawuwa yana dan shunawa yana cewa a mu muka yi kaza ai duk garin nan mu muka yi kaza babu wanda mu muka fara kawo kaza to duka wannan yana daga cikin abinda yake nunawa na asbabu in riya sannan abu na biyu shine ka ringa firar in daga zam ka ringa gujewa ka zamanto an maka zam zam zargi ka zamanto an zarge ka abu ne zaka yi misali sallah ka zo zaka yi sallah ga mutane a zaune sai kake gyara sallar ka sosai kake rukuni mai kyau kake sujada mai kyau saboda ni saboda kawo wancan da suke zaune su gane su ce wani bai iya ba sallah ko kuma wani sallah yana buga-buga kinan kai kullun kada takatsantsan kai ya zamanto an zarge ka wai ba kana yin abin ne ba dan Allah ba kana yin abin ba a yanda Allah subhanahu wataala yace ai ba kana yi bane ba da ikhlasi dan Allah ne kake nema ya biya ma bukata a'a kana yi ne kai dan ka a ce kai ba baka iya ba kaza ko kuma kai baka kaza to wannan shi ma yana daga cikin asbab yana daga cikin sababban da suke sa aikin mutum ya zaman tori yayi da yawa zaka gani ayyuka wani yana yin aiki shi kawai kullun yana nema ya kare ne ya kare san kai ya samu zam kai ya samu zam to a rayuwa duk inda kake babu wanda yake san fursa babu wanda yake san fursan kan komi ma ba abu na ibada ba akan abubuwa na rayuwa ma babu wanda yake san fursan dole ka yi laifi dole ka yi wani abu kai kuskure in ka yi sallar ba daidai ba ka bari mana a zo a ce ma wani sallah ba daidai ba kai kamar yadda an samu cikin sahabbai wani ya shigo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya bubbuga sallah ya zo ma annabi sallama annabi ya ce mishi ya koma ya yi sallah saboda bai yi ba sallah wannan kenan ka ƙara samu yanzu in ka zo baka yi ba kai sallah kana nima kai nutsu kai wani kullun zai zamanto halin ka ne haka ba za ka samu ba ka gyara sallaka kana tunanin kana yin sallah kai kuma alhali kana zuba aya ne a bayan ƙarya kenan ba za ka samu ba ayyukan ka sannan kuma abu na uku wanda shi yake sa yana daga cikin sababa wanda suke sa mutun ya zamanto yana yin riya a cikin aiki shine kwadan abin da yake hannun mutane ka ringa kwadan kai a baka wani abu ko kuma kwadan wani abu ko wani mansibi ko kuma wani abu makamancin haka sai kai aikin da kake yi dan Allah subhanahu wataala sai ya zamanto kana yin shi ne dan wani ya gani misali a cikin wannan hadisi da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam na Abi Musa al-Ash'ari yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam mutun ne yake yaki dan ƙarhi yana gwada ƙarhi a yaki ko kuma wani yana yaki dan kaumiya dan kabila su ko kuma dan dan kabila su ko kuma wani yana yaki
shuja
dan ƙarhi ko kuma dan kabila ko kuma riya yana yi dan riya aka tambaya annabi ayyu zalika fi sabilillah wanne ne a cike yake yi saboda Allah subhanahu wataala annabi da ya tashi me yace man qatala li takuna kalimatullahi ya dawliya duk wanda ya yaki dan ta kalma Allah la ilaha illallah ta zama tohi ita ce madaukakiya shine yayi yaki fi sabilillah abinda zamu duba anan shi wannan wanda yake yaki shuja'a yana gwada ƙarfi menene yake kai shi kwadai na mutane su ce ah wani ƙarfi wani a cikin yaki duka he da ya ratsa wannan wajen wani sai da yake kaza wannan kuma wanda ya yaki dan me ake ce mishi kaumiya yayi ne saboda sai a ci kabila su wani a akwai wani gwarzo akwai wani waye saboda kwadai mutane su wannan yin shi ko kuma wanda ya yaki shi kuma dan riya dan mutane daman su gani su yabe shi duka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qatala li takuna kalimatullahi ya dawliya fa huwa fadhalika fi sabilillah aw fa huwa fi sabilillah wanda ya yaki dan saboda kalma Allah ta zamanto ita ce madaukakiya shine yayi yaki akan tafarkin Allah subhanahu wataala kenan wannan yana daga cikin duk abubuwa wanda suke bata ma mutun aiki su bata ma mutun ikhlasin shi su sa ya zamanto aikin da kake yi kana yin aiki ya zamanto ka tashi gobe ranar alkiyama bakka da koli kenan dole mutun ya zamanto ya gyara ikhlasin shi to yaya mutun zai gyara ikhlasin shi ya ne zaka samu ikhlasi a cikin ayyuka na farko shine ka ringa gudu daga yaban mutane ka ringa gudu daga yaban mutane duk yanda mutane za su zo su ringa yabe ka in kana da dama ka ce a da Allah kai hakuri kaza da kaza in kuma baka da dama ka ringa kore abun ma ka ringa danganta shi da wani ne can da ban kai ba in kai wani abu ne wani yazo yana yi ba a tana yi wa wani ne cikin bayan Allah yayi ko kuma kai je kai wani abu kai ne zaka bada sadaka ka ce wani bawan Allah ne ya kawo ya ce a bada ka ringa gudu duk dankan mutane su samu a samu wata hanya da za a yabe ka surtu irin yabo wanda yake na gaban mutum shi zai kai kai so sama zuciya har ya zamanto aikin kai na lalacewa amma in ya zamanto kana gudu da irin wannan zai zamanto kana ka kama hanyar da zaka ringa samun ikhlasi ga wajen Allah subhanahu wataala dan ka tsarkake ayyukan ka gabaki daya imamu ibnu al-qayyim yake cewa bayya gamuwa a cikin zuciyar mutum ikhlasi da sanya ban mutane da daya ba zai gamu ba a cikin zuciyarka kana son kai ikhlasi kai abudan Allah subhanahu wataala kuma kana son mutane su yabe ka wannan abun ba su gamuwa duk yanda za a yi ba su gamuwa hairi daya ya daya in ikhlasin ka yayi kari to wannan shine zai zaman to ka samu sakayya wajen Allah subhanahu wataala in kuma ba ikhlasin ka ba hubbu asana kake so to wannan shi kuma zai zaman to in ka samu wanda ya yabe ka to wannan dama a duniya ne daman kai abin kenan dan ayabe ka an yabe ka khalas sannan abu na biyu shine addu'a yawan addu'a yawan goma ga Allah subhanahu wataala kan roki Allah subhanahu wataala ya sanya ka daga cikin masu ikhlasi ka ringa tashi cikin dare Allah subhanahu wataala ya sanya ka cikin masu ikhlasi saboda kowa Allah abu da take duk yanda zaka yi duk abin da zaka yi idan kana so Allah subhanahu wataala ya karba maka ka tashi ka zamanto ka roki Allah subhanahu wataala sannan anan lufta kadan abinda ya shahi addu'a abinda ya shahi addu'a abu ne wanda mutane dauka suke a addu'a su ba amsa Allah subhanahu wataala yake cewa yana jin kunye bawon shi ya daga hannu yace ya rab Allah ya mero mishi hannu sifar bai bashi ba kowa sai dai al'ajala gaugawa gaugawa muke so shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yustajabu li ahlikum ma lam ya'ja ana karba ma tsayin ku matakar bai ba gaugawa yace da'awtu fa lam yustajab li nayi ta roƙon Allah nayi ta roƙon addu'a amma ba karba mani ba gaugawa ce muke shi yasa zaka gani wani abin ka kai kana ka duba wani mana zaka gani wani gashi nan tana yawa ka hishi ma a zahiri amma rayuwar shi 100% take tafiya addu'a idan kana yi kana kai wata manzila wanda Allah subhanahu wata'ala duk abin da ka tambaye shi sai ya baka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin bayin Allah akwai wanda inda zai yi rantsuwa ya ce Allah subhanahu wata'ala sai ya yi ruwa to Allah sai ya yi ruwa matukar kusantar ka duk lokacin da kake kusantar da Allah subhanahu wata'ala lokacin da Allah subhanahu wata'ala yake kanka duk lokacin da kai nisa ta yi uduni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati ibada ya kira adda kinan dole mutun ya zamanto yana roƙon Allah subhanahu wata'ala a kowane hali kake a kowane hali kake duk in ka bai ka je wajen malami ka ce a mu a roƙa mana Allah mu muna tunani kai kana ganin wannan mummunan zato ne kake ma Allah subhanahu wata'ala kana nuna kin kai adda Allah baya karɓa ba kinan ya zamanto ka roƙi Allah subhanahu wata'ala Allah ya baka ikhlasi a cikin ayyukanka Allah ya sa ka kana yin aiki dan shi saboda ka samu falahi ka samu najahi haka hadisi ya tabbata daga Anas dan Malik manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a cikin adda shi yake cewa wa'uzu bika minas sam'ati war riya yana neman Allah ya kare shi daga riya Allah ya kare shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana addu'a yake Allah ya kare shi barantana kai barantana ni kenan dole abinda kake bukata na ikhlasi kai dan Allah to ka zamanto kana roƙon Allah ya sa abinda kake yi kana yin shi dan shi dan shi kake yi dan ka samu sakayya a wajen shi duk yanda wata hanya zata zo maka hanya ta mutane su yabe ka hanya ta ka samu wani abin duniya ne ka ringa guje mata wannan hanya ita ce zaka samu ka samu hanya ta yin ikhlasi ta yin abu dan Allah subhanahu wataala sannan abu na gaba ka ringa abotaka da ahlul ikhlas wanda suke ma'abota ikhlasi wani ka ganshi mutum ne wanda yana takatsantsan da duk abin da yake yi a koyi yake yi duk wani abu na alkhairi da zai yi wani abu wanda mutane za su yi yaban shi wani abu wanda a cikin riya tana newa da shigo mishi yana takatsantsan to ka ringa abota da shi ka ringa abota da shi ko da akalla kuna zamna kuna abuta yake nasiha yake ma nasiha zakka karu zakka tabi'atu da shi zakka tabi'antu da shi ka ringa samu kai ma kana kare kanka wajen ayyuka na yin abu wanda ba dan Allah subhanahu wataala kana samun ikhlasi kidan wannan yana daga cikin hanya ta yanda mutum zai samu ikhlasi sannan abu na gaba na hudu wanda mutum yanda zai ya samu ikhlasi ya yawaita karanta tarihi na malamai magabata al-mukhlisin wanda suka zamanto sun kasance suna ikhlasi a cikin ayyukan suna yin abu dan Allah subhanahu wataala in ka duba kisasu da yawa wanda zasu yi abu suna tsoron a ce su ne suka yi shi kamar misali kissa ta Muhammad bin Munkadir ya zamanto shi da wani bawan Allah an samu hari ba wani bawan Allah ya taso ya tai masallaci an yi ta addu'a an yi ta istisqa Allah subhanahu wataala bai bar ruwa ya bai bar ruwa sama ya tashi ya tai masallaci da ya shigo masallaci yayi arwalla yayi nafila ya daga hannu yayi rantsuwa da Allah subhanahu wataala Allah ya yama al'umman nan ruwa da ya shigo ba halali yana cikin masallacin kahin ya hudu sama ta fara cida to shi wannan yana goje yana ganin shi da aka tashi sai ya bi bayan an yi da sallah ya tsaya a kisa ya tsaya har bayan sallah asuba ban manta ba ya bi shi ya gani ina ne ya shiga da ya gani inda ya shiga ya kyale shi da sahihi ya dawo da ya dawo ya zo ya isko shi ya ce akwai wani wane nan aka nuna mishi shi da aka nuna mishi shi ya zo ya ce mishi kaza da kaza da kaza aini ne ma'abocin ka na dare jiya ya ce a bai gane ba ya kwatanta mishi ya ga abin da ya yi da dare da tun daga lokacin ya bar garin barin garin ya yi kwata-kwata saboda ne abin da yake daga shi sai Allah subhanahu wataala wani ya gani ya sa shi ya tashi ya bar garin kwata-kwata saboda kai ya je ma wutar ko a gaima mutane ko kuma ya zamanto wani abu ne ya bata mishi aikin shi da Allah subhanahu wataala ya shiga zuciya shi to idan kana karanta irin wannan siyar ne kana karanta tarihin malamai wanda suke masu ikhlasi na gaskiya zai zamanto kai ma ka samu hanyar da zaka samu ikhlasi ka samu hanyar da zaka ringa samu yin aiki dan Allah subhanahu wa ta'ala sannan daga cikin abubuwan da zasu sa ka ringa yin ikhlasi yana daga cikin ayyuka wanda suke khafiya ka ringa yin aikin ka a koyi sawa'un nafila ce zaka yi ko menene zaka yi sadaka ce zaka yi ka ringa yin ta a koyi babu wanda ya sani in ka duba irin su kissa Abubakar da Umar akan wata tsohuwa wanda shi yana zauwa a boye yana kama mata abinci shi ma yana zauwa a boye yana kama mata abinci wanda yace kai ta gaima kowa yace shi ma kai ta gaima kowa daga ƙarshe har ya zamanto daya bibi ya gani wane ne yake kawo ba kinin duk aikin da zaka yi an karinga yin shi a boye wasu ayyuka ba a sani ba kaje kai ba a san ba ma wane ne misali ko da aiki ta fa wanda dan karami ne wanda ba ma sai an nuna cewa an yi ba ko kuma babban aiki misali nan masallaci ne ana son wani abu kaje ka so kawai ka aiki a masallaci in aka zo ba a san ba waye ya kawo in kuma kana shakka ma ba a karba ba ka rubuta an kawo shi khas fil masjid an kawo shi ne an ba masallaci in ma tunani akai malam yayi tunani daga sama ne aka sabko to wannan kai dai ka boye aikin ka to irin wannan ayyuka da zaka ringa yi irin wannan ayyuka da zaka ringa yi a boye su ne zasu sa ka ka samu hanyar da zaka ringa samun ikhlasi ka samu hanyar da zaka ringa samun aiki kana yin shi dan Allah subhanahu wa ta'ala
minti hudu
na'am
minti hudu
tayyib a gaggauce yana daga cikin ayyuka dai na khafiya wanda mutum yayi irin abin da ya shahi addu'a abin da ya shahi nafilfiloli a cikin gida abin da ya shahi azumin nafila da kiyaye sallah ta alfijir da sallar isha da irin mujahada kanka akan yin aiki Allah subhanahu wataala yana cewa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana daga ciki abin da zan murhe tun da lokaci yayi abin da mai ikhlasi yake samu samarat na farko kana samun fawz kana samun dacewa da riban tuwa da shafa'a annabi sallallahu alaihi wasallam matakar kana yin aiki dan Allah subhanahu wa ta'ala kamar yanda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi as'adun nas bi shafa'ati yawm alqiyama man qala la ilaha illa allah khalisan fi qalbihi aw fi nafsihi duk wanda yace la ilaha illa allah yana mai infiradin da ita a cikin zuciyar shi yayi ta ne dan Allah subhanahu wataala to wannan yana daga cikin wanda zai samu shafa'a annabi sallallahu alaihi wasallam kenan nan mun gani ikhlasi ne kai ne abin dan Allah subhanahu wataala sannan yana daga cikin abubuwan ikhlasi da kai ya samu daukaka tun anan duniya mutum zai iya samu daukaka kissa Sa'd bin Abi Waqqas annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka zo Makka bayan an dawo daga hajjatul wada ne ba manta ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi innaka lan tukhlaf fa ta'mal amalan tabtaghi bihi wajh Allah illa zadda bihi daraja wa rufi'ta da tsaye ba za a barka ba ka zamanto kana yi wani aiki wanda kake neman yarda Allah subhanahu wataala kana son Allah subhanahu wataala ya biya ka ba ce wannan aikin sai an daga darajarka wannan aikin kuma sai ya zamanto ya kara ma daukaka kenan yi samar da ikhlasi yin abu dan Allah subhanahu wataala yana sa mutun ya samu daukaka sannan kuma kada daga cikin abin da yake sa mutun ya samu mutun mai ikhlasi ya samu shine a ciki akwai Allah subhanahu wataala ya kare ka da dukkan wasu fitantunu Allah subhanahu wataala zai kare ka da dukkan wasu fitantunu kamar inda muka duba cikin kissa annabi Yusuf kadalika nusrifu anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin kina wannan diyana daga cikin samara ta ikhlasi wanda mutum idan ya zama to yana yin ikhlasi yana yin abu dan Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala zai kiyaye shi da dukkan wasu fitintunu sannan kuma yana daga cikin abu na ikhlasi Allah subhanahu wataala zai saka kai mutuwa kyakkyawa mautu salihah ya zama to ka samu khatima mai kyau Allah subhanahu wataala ya sa mu samu khatima mai kyau Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin masu ikhlasi Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga riya ya kare mu da dukkan wani abu wanda zai bata mana ayyukan mu ya kusa kuma abubuwan da muke yi karfafu ne muna yin su akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam muna roƙon kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya karantar wannan ina ji shine bakin abin da muka zo da shi muna roƙon Allah subhanahu wataala abin da muka gani daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muka yi kuma daban karancin ilimi ne Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuma ya shafe shi daga cikin zakatun mu kuma ga malamai insha Allah za su gyara kuskuren da muka yi insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ba shakka ya kuma masu girma wannan maudu'i ne mai muhimmanci kwarai da gaske a cikin rayuwarmu, musamman maudu'in da zai zama to aiki na ko aikinka ba zai samu karɓuwa wajen Allah ba sai da wannan, to abu ne wanda ya kamata mu duba shi. Ya karanta mana hadisin sayyidina Umar ibn Khattab riwayat Imam Bukhari da Muslim, innama al'amal binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Aisha tace hadal hadisi nisbul din, kaga wannan hadisin rabon addini ne gaba da bi mana duk abin da kai ba dan Allah ba to Allah bai ka aka da wannan aikin da kai ba, Allah kare. Al Imam Shafi yake cewa hadal hadisi ya dukulu 70 baban min abwab al ilmi, kaga wannan hadisin kwaya guda yakan shiga babe sama da 70 daga cikin babukan ilimi. To saboda kenan wajen gudanar da ayyuka da ƙarshen da farkon da tsakiyar mai dan Allah, a lokacin nan za mu samu karɓuwa sai mu samu satayyar ayyukan. In mahaddajin Al-Qur'ani zai zo ma Allah ya ce Allah na karanta Qur'ani, Allah ya ce ka yi ƙarya, ka karanta ne dan a ce kai makarantin Qur'ani ne, manzon Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni da mala'ikai su je su gidan muka, to wa zai saura? In har annabi zai dinga addu'a ya artar da shi ikhlasi, to ina ya niyyar kai? To saboda kai goma su girma dai sai mu ta kokari wajen gudanar da ayyuka farkon da zakiyar da karshe mu zama mutumin shi dan Allah insha Allah. Muna karra yan uwa, akwai malam Musa, akwai malam Abubakar, ko wani mun bashi minti uku insha Allah domin mu ya kara dan fadakarwa a cikin wannan maudu'i muhimmin fa'il fadlu mashkuru majuri.
Alhamdulillah sai mu ce Allah saka mamalin da alheri da wannan darasi da ya gabatar mana na ikhlas. Yan uwa, ga zamu yi aiki da abin da Malam ya karantar da mu, zai zama to alheri ne a gare mu, zai zama to tsananin tabbatuwa a kan ayyukan na alheri kuma da Allah kuma zai ba mu lada mai yawa da girma, kuma Allah da shirin zai shirya da mu hanya mai daidaiciya. Mun sani ikhlasi kamar yadda malai gayin manya ana liƙa shi da tauhidi, kuma rashin ikhlasi ana liƙa shi da riya. To Allah subhanahu wataala kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, Allah ya rubuta kyakkyawan aiki da mutum da zai yi da kuma mummuna. Da mu san da Allah subhanahu wataala ya halicci dukkan abinda zai wakana, inda abinda zai wakana a duniya ya gudanar da shi kafin da abin a halicci sama da shi. Da muka halicci halittu gaba daya da shekara 50, haka aka rubuta ayyuka kyakkyawa da ayyuka mummuna. Annabi sai ya ce duk wanda ya himmantu da aikata wani aiki kyakkyawa amma kuma bai aikata wannan aikin ba, kenan ya rubuta a cikin shi kamar yadda malamin ya ce ikhlasi. Allah kadai ya san mutum ne da ya zuce shi zai aikata wani aiki na alheri, amma sai kuma ya aikata shi Allah sai ba shi lada daya. Idan kuma ya aikata wannan aikin na alheri, Allah sai ba shi lada goma. Wannan lada goma sai a dinga shi so 700, wannan 700 sai a dinga dinga gata kullum ta zuwa dinkin da ne yawa. To mutum kuma sai kudin wani abu a zuciye shi na mummuna, wani iyazu billah a zuciyar shi ya mutunta mu wanda ke abin da ke cikin zuciya ne ake aiki da shi zai iya fito wannan aikin na mummuna sai ta girma Allah subhanahu wa ta'ala sai tsarkake ni shi ya sa a zuciyar shi akwai Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin shi wannan abin da zai iya gada sai bar wannan abin da Allah za a ba shi lada idan kuma ya aikata za a ba shi ziniki daya ziniki ɗaya za a ba shi a ikhlasi na tsarkake aiki yana karantar da mu da hadisin da Abdulrahman ya kawo shi da Abdullahi Umar bin Khattab wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari wannan mutanen tun gabanin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo wannan abin ya dama Allah ya ce laqad kana fi qasasihim ibratan kullal ba ya zama to a cikin kissa akwai abin lura ga mabuta hankali ake ba mu labari labari na mutane na mutane dan mu hankalta mu ki izina da zaman ko aya gare mu wannan mutane a gurbishi guda uku wanda suka tsaka ke ni suna nan sama sun ya ba da ba ya ba sahabbai wanda ya aikata wannan zai cimma moriyar ikhlasi wannan mutane guda uku suna tafiya suna tafiya
lokaci babu da
wani suna tafiya sai suka zo dare musu inda za su kwana sai suka shiga cikin sai suka samu kogo sai suka shiga ciki wannan mutane guda uku da suka shiga cikin kogo sai wani dutse ya gangaro sai ya rufe kogon da suka shiga suka ce to babu wanda zai tsiratar da mu sai dai mu roki Allah da ayyuka mu kyawawa kowa ya yi tunani a cikin mu wani aiki ikhlasi ya sarrafa ke niyyar shi saboda Allah ya wani aiki wannan shi kare zai fitar da ni sai ce ni ina da uwaye wanda sun girma sun manyanta ya zama to kuma duk lokaci da mace na zuwa yana da kuɗi in ta tsamo su nono in ta tsamo su nono nan sai su sha in ba iya laina in ba sauran bayi yana da kuma kai yanzu wata rana nemi itace sai sa ya yi nisa bai dawo da wuri ba sai ƙarshen yin idan dare ya fara shiga da yin so mahaifin sun yi barci har sun yi barci yin shi ta zo nono bai taɓa nono ya so sun yi barci sai iyan shi suka zo ƙanana wajen kawo wasu ba 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 kun san iya ƙanana da shi mutum da san iya bai ba wannan iyan ba ya tsaya da ƙwaryar har da sai da alfis ya ji to mahaifan na shi ta tashi ya ba su nuna nan suka sha kafa na ba su da gani shi yace ya Allah in na yi wannan abu don neman yardarka Allah ka mutar da mu daga cikin wannan abu da ke ciki dutsen sai ya yi kaɗan ɗan kaɗan na bi sai ci ya Allah ni ina da wata ƴar mata mai kyau na san to ina son ta kamar yadda namiji yake son mata amma yace wani in ya so ke bace ne ta wata rana sai ba ta dinari 120 yace ina son ta kan ta sai ta kiya mishi yanzu da ta kiya mishi sai wani lokaci kuma ya zama ta yunwa ta dame ta talauci da bukata sai ta amince mishi sai da yanzu zauna a gaban ta zai aikata mummunan aiki da ita sai ta ce mishi ta ji tsoron Allah kada ka saka mishi wata karma da kada ka saka mishi zobanya sai a gurbinta kina wani karma ga ta mishi kada ka zo ma yi da Allah da ya ta ma ba sai ta shi ta mishi tsoron Allah sai ta shi ya ce bar mata wani kwan ya ce ya Allah in ne wannan da su bude ya raka ka buɗe wannan halin da kiti
lokaci
ɗan wani na uku sai dai wani lokaci insha Allah
saboda lokaci
to mana ba ta da ni sai ta da ni hakuri kusan muna aiki da lokaci ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alƙairi cikin ayyukan gaba da kuma Allah ya ba mu ikhlasi Allah sanya aikin da muka yi idan shi muka yi mu samu karbuwa Allah wanke zuciyarmu domin ikhlasi matsala ta zuciya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali